الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta kara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sace kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatun mu na hadisi a cikin littafin mu mai albarka littafin al-arba'un an-nawawiyya a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala har yanzu dai mun gushe ba muna karatu a cikin muqaddima mun kwana akan fadar malam da yace wa khalaiqu la yuhsauna min almutaqaddimina walmutaakhirin malam yace wa qad istakhartu Allah ta'ala hakika na nemi zabi na ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana talabtu al-khiyarata min Allah ta'ala na nemi zabi daga wajen ubangiji tabaaraka wa ta'ala fi jami'i 40 hadithan a cikin tattara hadisai ɗaya-ɗaya har guda 40 ibtida'an biha ula'il a'immatil a'lam wato saboda yin koyi da waɗannan shugabanni waɗanda suke duwatsu ne a lokacin su a wajen sani idan aka ce al-a'lam sune malamai wanda suka tumbatsa ilimi wanda irin yanda dutse kato ake tsinkaye shi tun daga nesa to su ma yusharu ilaihim bil banan wato ana nuna su da yatsa saboda yin koyi da su wa huffazul islam sannan kuma waɗannan shugabanni malamai waɗanda suka haddato musulunci waɗanda suka haddace alqur'ani suka haddato kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malam yace wa qad ittafaqa ulama'u wato haƙiƙa malamai sun yi haɗu ala jawazil amali bil hadithi da'ifi akan halaccin yin aiki da hadithi wanda yake mai rauni fi fadailil a'mali a cikin fadaloli ta ayyuka to wannan yanda al-Imam an-Nawawi ya faɗa ba wai haka bane ba za a sake shi ba a ce malaman musulunci sun haɗu akan halaccin yin aiki da hadithi mai rauni wanda yake magana akan fadala ta aiki mun gane da kyau hadisi mai rauni kamar yanda Ibnu Hajar al-Asqalani ya faɗa halaccin yin aiki da shi sai ya cika sharuɗa guda uku sai an samu sharuɗa guda uku sannan yake halatta a yi aiki da shi na farko Allah ya shitar da da'afuhu kada raunin ya zamanto rauni ne mai tsanani amma in dai hadisi raunin shi yayi tsanani irin an samu kazzab a ciki ko an samu maturuki a ciki to baya halatta a yi aiki da wannan hadisi mun gane da kyau sannan kuma sharadi na biyu an yan darija ta hata aslin ma'amulin bihi ya zamanto wannan hadisin zai iya shiga kalkashin wani tushe wanda ake yin aiki da shi zai iya shiga kalkashin wata aya ko ya shiga kalkashin wani hadisi wanda ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sharadi na uku Allah ya ta'kida subutahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama inda al-amali bihi lokacin da mutum zai yi aiki da wannan hadisin kada ya kudurce a zuciyar shi cewa wannan hadisin ya tabbata daga annabi kaga idan ka dauki waɗannan sharuɗan guda uku kaga kenan ba kenan lokacin da zaka yi aiki da hadisi mai rauni ba zaka yi aiki bane da matsayin hadisi mun gane da kyau saboda Ibnu Hajar yace ba zaka kudurce ya tabbata daga annabi ba to in bai tabbata daga annabi ai sai ka aje shi kuma to wannan shine abin da balibai suka faɗa sai an samu waɗannan sharuɗan guda uku Allah ya shaddada da'afuhu an yan darija ta hata aslin ma'amulin bihi sannan kuma Allah ya ta'kida subutahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama inda al-amali bihi to amma nan al-Imam an-Nawawi yace wa qad ittafaqa al-ulama'u wato haqiqa malamai sun hadu ala jawazil amali bil hadithi ad-da'ifi akan halaccin yin aiki da hadisi wanda yake mai rauni fi fadailil a'mali a cikin fadaloli na ayyuka. Idan aka ce fadala ta aiki, shine a ce wanda yayi kaza zai samu lada kaza. Akwai su ko? Akwai hadisi wanda aka kuma wanda suke mawdu'ai ne. Hadisan ƙarya ne kawai aka kirkira. Wanda yayi sallah da rawani za a bashi ladan wanda yayi sallah ba rawani so 70. Ka ji wannan ma ka san abun mai ƙarfi ne. Ai sai mu siya rawani duka gabaki daya. To irin wannan akwai hadisi da dama fi fadail al-a'mal wanda malamai da yawa sun yi a bangaren abin da ya shafi wato mawdu'at hadisai waɗanda aka kirkire su na ƙarya. To malamai sun yi rubutu akan wannan bangaren. Ibn Jawzira da kuyal mawdu'at nashi al-khabaru al-mawdu'u sharru al-khabari wa dhikruhu li'alimin bihihdhri fi ayyi ma'anin kana illa wasifan liwad'ihi walwad'u fihi 'urifa kamar yadda Imam Suyuti ya faɗa can gaba yake cewa ba'dhum wato akwai wa sharruhum sufiyatun qad wad'u muhtasibina al-ajr fi ma yad'u faqubilat minhum rukunan lahum hatta abana hal ulahumuhum. Wato hadisi mai rauni ko da bangaren fadala ta aiki ne ba ko wani hadisi bane ake cewa ayi aiki da shi shi ya zama to yandarju ta ta aslin ma'mulin bihi kamar yadda muka faɗa yace wa ma zalika wa ma hadha. Wato duk da haka duk da cewa malaman hadisi sun yi ittifaqi akan halaccin yin aiki da hadisi mai rauni indai a fadala ta aiki ce falaysa atimadi ala hadhal hadith wato jingina ta ba akan wannan hadisin bane wanda yazo ta hanyoyin nan kusan guda tara ba akan shi bane na jingina bal bari dai ala qawlihi sallallahu alaihi wa sallama na dogara ne akan fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yayi fil ahadisi as-sahiha a cikin hadisai waɗanda suke ingantattu madan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace li yuballighi ash-shahidu minkum al-gha'ib wanda yana nan daga cikin ku aka yi wannan khutba din ya isar da ita ga wanda baya nan wanda ya fahimci wannan mas'ala ya koyar da ita ga wanda bai fahimce ta ba wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yace nadarallahu ra'an ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haskaka mutumin da sami'a maqalati yaji magana ta yaji hadisi nawa fawa'aha wato ya kiyaye wannan hadisin nawa fa'addaha kama sami'aha ya bayar da wannan hadisin ya karantar da shi na ƙasa da shi kamar yanda ya jiyo daga na sama da shi wato mai kiyaye addu'a ta an-nadara idan aka ce an-nadara shine kilkili na fuska madan Allah ya ce dukkan mutumin da ya zamanto zai kiyaye sunnan nan tawa sannan kuma ya karantar da ita ga na ƙasa da shi to Allah ta'ala ya haskaka shi ya sa a dinga ganin shi akwai an-nadra a tattare da shi mun gane da kyau a ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im kalkali na ni'ima shine wato a Sheikh Abdul Karim Al-Khudair yake cewa duk wani malamin hadisi in ka kallace shi za ka ga akwai wannan nadara ta fuska a tattare da shi za ka ga wannan kyau din koda baki ne ba wai sai ya jajayen fata ba yace koda baki ne yace saboda wannan addu'ar ta ma'aiki manzo Allah ya ce nadarallahu ra'an ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haskaka fuskar mutumin da sami'a maqalati yaji magana ta fawa'aha ya kiyaye wannan maganar ta waye tsaya ya fahimce ta da kyau saboda wani za ka ga cewa ya karanci hadisi amma kuma sai ya mishi fahimta wanda take gurgul fahimta a idan ka ji hadisi ka tsaya ka fahimci abin da ma'aiki yake nufi kar ya zamanto ka karanta hadisi da kai sai littafi ku je kuna ta kokowa da malamai wani za ka ga cewa shi kawai malamin shi littafin sa man muallimuka yace kitabi ba shi da malami kenan littafi baya karantarwa littafi da shi ake karatu malaminka shine wane zuwa wane zuwa wane ka samu hasanadi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine fawa'aha kenan fa'addaha kama sami'aha kuma da ya tashi isarwa zai karantar da wannan sunna ta waye bayar da ita kaman yanda ya jiyo daga bakin na sama da shi. Madala ya ce tasma'una wa yusma'u minku wa yusma'u mimman qad sami'a hadisin Abdullahi dan Abbas kenan, wanda wannan yake nuni akan isnadi, muhimmancin isnadi. Tasma'una iga wa sabu ya ce ku za ku koyi hadisi daga wajena, wa yusma'u minkum sannan kuma na kasa da ku su kuma za su jiyo daga wajenku, wa yusma'u mimman qad sami'a minkum su kuma na kasa da ku su ma za a jiyo daga wajensu. To haka dama shi addini yake. In ka ce wannan abin kaza ne ya halatta a cikin hadisi ya tabbata, sai a ce ina isnadin hadisi, saboda al isnadu min ad-din wa laula al isnadu la qala man sha'a ma sha'a. Thumma min al ulama'i man jama'a al 40 fi usul ad-din. Imam an-Nawawi yace sannan kuma daga cikin malamai na musulunci akwai wanda ya tattara hadisai 40 wanda suke magana akan tushe na addini, ita ce aqida. Akwai wanda ya 40 hadithun fil aqida, hadisai 40 wanda suke magana a bangaren aqida. Wa ba'duhum fil furu, daga cikin su akwai wadanda suka tattara hadisai 40 wanda suke magana akan furu'a, a bangaren abin da ya shafi reshe kenan, irin abin da ya shafi sallah. 40 hadithan fi dhaharati ko 40 hadithan fil wudu'i ko 40 hadithan fi salati, hadisai 40 wanda suke magana akan tsarki, hadisai 40 wanda suke magana akan alwala, hadisai 40 wanda suke magana akan sallah. Mun gane. Wa ba'duhum fil jihad, wadansu kuma daga cikin malamai sun tattara hadisai 40 wanda suke magana akan yaki, 40 hadithan fil jihad, wato hadisai 40 wanda za su yi maka magana akan yaki tun daga fadala ta yaki da hukuncin wanda ya tafi yaki da kuma abubuwan da wanda ya tafi yaki ya kamata ya kula da su da muhimmancin yaki a cikin addinin musulunci da sauransu. Wa ba'duhum fi zuhd, shashe daga cikin malamai sun tattara hadisai 40 wanda suke magana akan abin da ya shafi az-zuhd, gudun duniya, da zaman to bawa ya shiga taitayin shigaba da wannan gida na duniya. Wa ba'duhum fil adab, shashe daga cikin malamai na musulunci akwai wanda ya tattara hadisai 40 wanda suke magana akan ladubba, wanda suke magana akan ladubba, in ba ladubba wanda yake tsakankanin bawa da mahaliccinsa ko tsakankanin bawa da dan uwansa. Wa ba'duhum fil khudab, sannan kuma daga cikin malamai akwai waɗanda suka tattara hadisai 40 waɗanda suke magana akan abin da ya shafi khutubobi, wato wanda za ku 40 hadisan fi khutuba, hadisai 40 waɗanda suka ɗauki al-khutuba, wato waɗanda suke magana akan khutuba kenan. Mun gane da kyau. Wa kulluha maqasidu salihatun, al-Imam an-Nawawi yace dukkanin su waɗannan tun daga 40 fi usuliddin da 40 fil furu'i da 40 fil jihad da sauransu, dukkanin su manhohi ne waɗanda suke da kyau. Kowanne kaga mutumin da ya hadisai 40 ya cicciro maka hadisi 40 cikin Bukhari, Muslim, Abu Dawud da Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah wanda suke magana akan aqida, kaga wannan ya ce maka da kyau. Wanda ya kawo maka littafi dan karami kamar al-40 an-Nawawiyya, ya tattara maka hadisai 40 wanda iya maganar da suke shine akan sallah, aga cewa idan mutun ya haddace shi kaga ya samu kaso mai tsoka. Dukkanin su manhohi ne waɗanda suke masu kyau. Yace radiyallahu an qasidiha, Allah ta'ala ya yarda ga waɗannan waɗanda suke wannan manufa mai kyau. Wa qadara ayatu jama'a 40 ahamma min hadha kullihi, Imam an-Nawawi yace hakika naga tattara hadisai 40 waɗanda su ne mafi muhimmanci daga waɗannan hanyoyin gabaki ɗayan su. Wa hiya 40 hadisan, shine zan tattara maka hadisai 40 mustamilatun ala jami'i zalika, wanda sun kunshi dukkan waɗannan kingurara, dukkan waɗannan bababbuka za su shiga bangaren aqida, za su shiga bangaren furu'a, za su shiga bangaren jihadi, za su shiga bangaren zuhudu, za su shiga bangaren kaza, za su shiga bangaren kaza. Wa kullu hadithin minha qa'idatun azimatun min qawa'ididdin, wato kowane hadisi daga cikin hadisan da suke cikin wannan littafin na al-40 an-Nawawiyya akwai ka'ida mai girma a cikinsa daga cikin ka'idodi na addini. Qad wasafahu al-ulama'u, wanda hakika malamai na musulunci sun siffanta wannan hadisin bi anna madaru al-islam alayhi, wato haƙiƙa makomar musulunci gabaki ɗaya akan wannan hadisin guda ɗaya take. Aw huwa nisful islam, ko kuma wannan hadisin shi rabi ne na musulunci. Saboda daga cikin hadisan da ya kawo akwai irin su hadisin innamal a'malu binniyat, wanda innamal a'malu binniyat hadisi ne wanda yake da girma ƙwarai da gaske. Akwai hadisin na Aisha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Akwai hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Akwai hadisi na bunyad islamu ala khamsin, wato wanda za ka cewa imma dai ya gama darul islam gabaki dai akan shi kaman bunyad islamu ala khamsin, ko kuma nisfu al islam kaman yanda ya fada ce aw nisfu al islam shine innamal a'malu binniyat. Saboda dama ayyuka kashi biyu ne, akwai na zahiri akwai na batini. To na batini niyya ta doke baka su ina adhuru shadrul iman walhamdulillah tamlaul mizan. Kaga adhuru shadrul iman, yanzu in ka samu tsarkin zuciya, yanzu tsarki kuma na gababuwa, wannan shine rabi, sai ya zama to guda biyu kenan hadisai guda biyu sun cike maka musulunci gabaki. Aw thulusuhu, ko kuma shi kwata ne na musulunci, kashi ɗayan ukun musulunci ne. Aw nahau zalika, ko kuma makamancin wannan. Thumma altazimu fi hadhihi al-arba'ina, sannan kuma al-Imam an-Nawawi yace na dora wa kaina a cikin waɗannan hadisai guda 40 da zan kawo maka a cikin wannan littafin, an ta kuna sahihatan, na dora wa kaina su zamanto hadisai ne ingantattu wanda babu masu matsala a ciki. To amma akwai wanda insha Allah in muka je kansu zamu yi magana akan su. Wa mu'zamuha fi sahihayil Bukhari wa Muslimin, malam yace kaso mafi tsoka cikin hadisan nan 40, kaso mafi tsoka suna cikin Bukhari da Muslim. Wa azkuruha mahzufatal asanid, yace kuma ina ambaton waɗannan hadisan halin kasancewar su suna ababan shafewar isnadodi ba tare da na kawo isnadin su ba. Haddathana fulanun qala haddathana fulanun, saboda mutumin da zai karanta al-arba'u na hadisi aka ce mishi sai ya karanta haddathana ai sai a samu matsala. Li yasuhula hifdhuha, saboda haddacewa waɗannan hadisai yayi sauki ga ɗaliban ilimi. Wa ya ummal intifa'u biha insha Allah, sannan kuma amfanuwa da waɗannan hadisai ya gangama dukkan al'umma musulmai in Allah madaukakin sarki ya so. Kaga wajen hadda dama wanda littafin ba ma sai an ce wajibi bane mutum ya haddace littafin nan, wanda in mutum ya concentrate a kwana biyu zai iya haddace shi. To ba za mu ce ba wajibi ne mutum ya haddace, ba za mu ce ba sunna ne, ba za mu ce mustahabi bane, wannan lazimi ne mutum ya haddace shi. Thumma utbi'uha bi babin, al-Imam an-Nawawi yace sannan kuma ina biyewa waɗannan hadisai da babi wanda zai yi bayani fi dabti khafi alfaziha, wato cikin kiyayewa lafuzanta waɗanda suke boyayyu ne. Hadisi wanda ya zo shi da lafuzza wanda ma'anar shi ba a bayyana take ba a boye take, to zan biye mishi da bayani, zan yi bayani dalla dalla kamar yanda zamu tarra akan hadisin ara'aita idza ahlalatul halala wa harramtul harama adkhulul jannata, zamu ga yanda ya mishi bayani. Wa yanbaghi li kulli radibin fil akhirati, yayi kamaci ga dukkan mutumin da yake kwadayin lahira an ya'rifa hadhihi al ahaditha, ya san waɗannan hadisai guda 40 masu muhimmanci. Limajtamalat alayhi, saboda abinda waɗannan hadisai guda 40 suka kunsa min almuhimmati, na al'amurra waɗanda suke masu muhimmanci ga bawan Allah musulmi. Wahtawat alayhi, sannan kuma saboda abinda waɗannan hadisai suka tare min at-tanbihi, na fadakarwa ala jami'i da'ati, akan dukkan da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa zalika zahirun, Imam an-Nawawi yace wannan kuma a fili karare yake tamkar rana lokacin adh-dhuhr, liman tadabbarahu, ga dukkan wanda ya lura da shi, dukkan wanda ya lura da waɗannan hadisai ya karanta zai ga waɗannan abubuwan dukkaninsu a fili karare suke. Wa 'alallahi itimadi, wato dogaro na ga Allah tabaraka wa ta'ala ne shi kadai. Wa ilayhi tafwidi, sannan kuma zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala na fawwara al'amarina. Wastinadi, sannan kuma zuwa ga Allah na jingina, da Allah na jingina shi kadai na fawar al'amari na zuwa gare shi da shi kadai na dogara walahul hamdu wan ni'ma alhamdu yabo wanda yake cikakke a wannan gida na duniya da gida na karshe na Allah subhanahu wa ta'ala wan ni'ma sannan kuma ni'ima gabaki ɗayan ta tana gangaro mana ne daga wajen Allah ta'ala amma bikum min ni'matin fa min Allah wa bihi at-tawfiq wal isma at-tawfiq gamnakatar bawa ya zamanto yana kan hanya wanda take mai kyakkiya bihi wato Allah ta'ala shine yake katartar da bawansa wal isma sannan kuma da karewa bawa daga fadawa cikin kusakure a hannun Allah ne yake wannan Allah ta'ala shine wanda idan ya kare bawansa wannan bawan ya karu wal ma'sumu man asama Allah wato ma'sumi shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi daga fadawa cikin matsala ya kare shi daga fadawa cikin sharri amma wanda Allah ta'ala bai kare shi ba to ba wanda zai iya bashi kariya sai mu kwana a nan ku abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ya sanar da mu kusakuran mu wa bi hadha alqadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.